Libre ville.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alhira Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Laraba 27 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da wani rahoto dake cewa kiyaye haƙƙin dan adam na da matukar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar kanjamau. Isra'ila ta amince da yammacin jiya Talata tsagaita bude wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba, wanda zai iya kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Biden shine mataki na gaba a shirin yi kabulki na gwamnatinsa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen babban zabe a Ghana, ƴan ƙasar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da rawar da matan ƴan takarar shugaban ƙasa ke takawa. Wannan dai yana zuwa ne bayan da uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki Samira Bawumia ke tarukan yakin neman zabe.
Wanda muke gani dai campaign Samira Bawumia dai kaman tana dai kokari, amma abin ya zo ya kai kaman wasa da hankalin mutane take. Ka duba lokacin 2016 dai da tazo suke campaign haka nan da nan tana ta zage-zage don dai su ci nasara. Allah ya ba su nasara, kuma abin da muke bukata da su yi su suna kaman wasa da hankalin.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomi a jihar Delta da ke kudancin Najeriya sun ce wani hatsarin karamin jirgin ruwa da ya auku a karamar hukumar wuri ta Kudu yayi sanadin mutuwar mutane akalla biyar, yayin da wasu shida suka jakkata, ana kuma ci gaba da neman wasu da dama. Sannan za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya, wanda a yau ya tattauna akan manyan ƴan takarar shugaban ƙasa a babban zaben ƙasar Ghana da ke tafi. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da wani rahoto dake cewa kiyaye haƙƙin dan adam na da matukar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar kanjamau. Rahoton ya ce cin zarafin bil'adama da suka hada da nuna wariya ga ƴan mata da mata da kuma hukumta ƴan luwaɗi da maɗigo na kawo cikas ga yunkurin kawo ƙarshen cutar kanjamau. Director hukumar yaki da cutar kanjamau ta duniya Winnie Benyima ta fitar da wani rahoto ta yanar gizo mai suna dauki matakin da ya dace kan kawo ƙarshen kanjamau. Rahoton ya ce duniya za ta iya cimma burin kawo ƙarshen cutar kanjamau nan da shekara ta 2030 idan shugabanni suka kare haƙƙin duk wani mai dauke da cutar da kuma waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da cutar. Tace ci gaba da aka samu a fannin magani yana taimakawa wajen rage sabbin kamuwa da cututtukan.
But the gaps still remain in the protection of rights.
Tace akwai babban gibi a wajen kare haƙƙi. Lokacin da ake samun rashin hukunci a bangaren cin zarafin jinsi, lokacin da ake kama mutane don irin rayuwarsu ko waɗanda suke so, lokacin da zuwa neman kula da lafiya ke zama da haɗari ga mutane saboda jinsinsu. Abin da wannan ke haifarwa shine an toshe wa mutane damar samun kulawa. Wannan yana haifar da haɓakar cutar kanjamau. Kare haƙƙi ne kawai zai sa iya gyara waɗannan kurakuran. Akwai buƙatar a samar da dokokin da za su kare haƙƙin kowa da kowa. Idan muka ɗauki hanyar da ta kamata, za mu kawo ƙarshen cutar kanjamau. Isra'ila ta amince da yammacin jiya Talata tsagaita bude wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba, wanda zai iya kawo ƙarshen fadan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar cewa zai buƙaci ministocinsa na tsaron ƙasa da su amince da tsagaita bude wuta wanda suka yi bayan wani dan lokaci kadan. Amurka tare da Faransa sun taka muhimmiyar rawa wajen sasanta rikicin. Shugaba Joe Biden da ya tsokaci akai a fadar White House ya kira tsagaita wutar a matsayin mataki mai muhimmanci don kawo ƙarshen tashin hankali a gabas ta tsakiya. Yace Iran da ƴan ta'addanta Hezbollah a Lebanon da kuma mayakan Hamas a Gaza sun ɗanɗana kudar su a cikin sama da shekara guda suna fafatawa da sojojin Isra'ila. Yace an tsara yarjejeniyar Isra'ila da Hezbollah ne yadda za ta zama ta dindindin ta kuma dakatar da yakin. Amurka da Burtaniya da sauran kasashen yammacin Turai sun ayyana Hamas da Hezbollah a matsayin kungiyoyin ta'addanci. Zababban shugaban kasa Amurka Donald Trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Biden shine mataki na gaba a shirin mika mulki na gwamnatinsa. Wata sanarwa daga Suzy Wiles shugaban ma'aikatansa ta ce wannan zai ba waɗanda muka zaba su yi aiki a majalisar ministoci damar fara shirye-shiryen masu muhimmanci game da tura tawaga zuwa kowane bangaren ma'aikatu da hukumomin gwamnati da kuma mika mulki cikin tsari. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan za mu kawo muku karshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leka bangaren rahotannin mu. Yayin da babban zaben kasar Ghana ke kara gabatowa, hankali ya koma akan rawar da matan ƴan takarar shugaban kasa ke takawa musamman wajen tallata manufofin mazajen su. Samira Bawumia, uwar gidan ɗan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NPP kuma mataimakin shugaban kasa mai ci, ta dage wajen yakin neman zabe, lamarin da ya janyo mabambantan ra'ayoyi a tsakanin al'ummar kasar Ghana. Yayin da ɗayan gefen ba haka lamarin yake ba da Lordina Mahama, uwar gidan ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC kuma tsohon shugaban kasar Ghana. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Hawwa Abdulkarim ta aiko mana daga birnin Accra.
A matsayin ta na uwar gidan Dr. Mahmudu Bawumia, ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki a zaben shugaban kasa mai zuwa, Samira ta himmantu wurin fadakar da al'umma akan jagoranci na hangen nesa. A wurin wani taro, Samira ta bayyana da cewa kasar Ghana tana buƙatar shugaba mai kirkire-kirkire irin mijinta. Ta yi nuni da ƙwarewarsa wajen magance matsaloli, mai jajircewa da sadaukarwa wajen inganta rayuwa ƴan Ghana. Samira ta ja hankalin mutane zango cewa lokaci yayi da ya kamata su ba da goyon baya ga ɗan uwansu. Ta kuma bayyana aniyarta na goyon bayan campaign dinsa domin tallata kyawawan manufofinsa ga kasar. Kalaman nasa sun janyo martani daga al'ummar kasar da dama da suke bayyana mabambantan ra'ayoyinsu.
Nana Isa Abubakar, kawar farko dai Ghana bai taɓa gani wani abu kamar mataimakin shugaban kasa matansa ya shiga cikin siyasa kamar yadda muka samu. Yanzu namu Samira Bawumia, wato hatan Alhaji Mahmudu Bawumia, bai takara ma NPP yanda matanshi ya shiga cikin haka.
Sunana Muhammad Mahfuz Bashir. Ni wanda muke gani dai campaign Samira Bawumia dai kaman tana dai kokari, amma abin ya zo ya kai kaman wasa da hankalin mutane take. Ka duba lokacin 2016 dai da ta zo suke campaign haka, nan da nan tana ta zage-zage ta zagi wannan ta dane ne don dai su ci nasara. Allah ya ba su nasara, to sun zo kuma abin da muke bukata da su sun zo suna ta mana wasa da hankalin kaluwa da mari economy.
Samira ta shiga da gangamin yakin neman zabe a wurare da dama a cikin kasar nan, inda ta yada zango a jihar Ashanti dake zama babban tungar NPP. Sai ɗan Ghana da dama ne suke bayyana al'ajabinsu akan rashin ganin uwar gidan ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta NDC Lordina Mahama. Dalili kenan da ya sa na tuntubi mai sharhi akan lamuran siyasa Muhammad Murtala Muhammad, wanda ya mini jawabi kamar haka.
To wannan zancen ba a garin ta din nan ya sa bamban da yadda mutane ke nufi, saboda ita ma tana irin nata, amma wannan da yake ita ta yi harboka ita Samira tana kokari kuma tana shiga lungu da sabida yana za a yi da mijin nata ya samu nasara musamman inda ya danganci mu zango amma ita kuma wannan din tana irin nata amma ita nata tana gine-gine da gine take yi tana zuwa kauyuka tana bude wannan gine-ginen
Hawawu Abdulkarim Yopaniya murar Amurka daga Accra Ghana
Madalla a gaida Hawwa Abdulkarim shirye-shiryen na zuwa muku ne kan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Wata kotu a Rasha ta yanke wata ƴar jarida hukuncin daurin shekaru 4 a gidan yari bisa samunta da laifin yin aiki da kafafan yada labarai na kasashen waje a wata shari'ar da aka yi a cikin siri jiya talata. An kama Nika Novak a watan Disamba shekara ta 2023 bisa zargin shirya bayanan da ba su da tushe don bata sunan sojojin Rasha. Hukumar tsaro ta FSB ta ce manufar aikin Novak ita ce yi wa Rasha zani da kuma wani yunkuri na tada zaune tsaye a ƙasar da haifar da rudani kan yakin ta a Ukraine a cewar kamfanin dillancin labaran Interfax kotun da ke yankin Siberia da yankin Savankaski bata bayyana kowace kafar yada labaran kasashen waje ake zargin Novak da yi wa aiki ba a lokutan baya Novak ta yi aiki da gidajen yanar gizon labaran Rasha Chita da Zapru kuma ta kasance yar jarida mai zaman kanta da ke aikawa Radio Free Europe da kuma Radio Liberty ko kuma RFE da EL da rahotanni daga ƙarshe rikici tsakanin jami'an tsaron Pakistan da magoya bayan tsohon Prime Minister Imran Khan da aka daure yayi sanadiyar mutuwar mutane a kalla 10 ciki har da jami'an tsaro tare da jakata wasu da dama a babban birnin kasar ajiya talata waɗanda suka mutu sun hada da kalla jami'an tsaro 5 da kuma ƴan sanda da magoya bayan jam'iyyar Khan ta Pakistan PTI a cewar hukumomi da masu shirya zanga-zangar rikicin ya barke ne bayan da dubban magoya bayan PTI suka isa a Islamabad cikin dare inda suka nufi dandalin jama'a na birnin Dichok domin gudanar da zanga-zangar zaman dirshe har sai an biya bukatunsu ciki har da sakin kan masu gangamin sun keta shingaye da aka kafa suka nufi wurin da ake gudanar da zanga-zangar kafin yan sanda su yi ta harba hayaki mai sa hawaye
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Delta a Najeriya ta tabbatar da cewa akalla mutane 5 sun mutu a wani hatsarin karamin jirgin ruwa da ya auku a karamar hukumar Wari ta Kudu maso yamma da ke jihar yayin da kuma ake ci gaba da neman wasu da dama. Rahotanni sun bayyana cewa hatsarin karamin jirgin ruwan ya auku ne a lokacin da yake dauke da fasinjoji sama da 30 da ke kan hanyar dawowa daga wani bikin jana'iza da suka je. Wakilan muryar Amurka Lami da Abubakar Sokoto ya aika mana karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan lamarin da yayi matukar tada hankalin jama'ar jihar ta Delta kuma bayanai sun tabbatar da cewa wannan lamarin ya afku ne sakamakon wani tahoma gama da wasu kwale-kwale guda biyu suka yi dake dauke da wasu iyalai da suka fito daga wajen wata sana'iza abinda ya sa fasinjojin suka fada cikin ruwa nan take wanda yake kuma ba tare da sun saka rigar kariya ba kuma kawo yanzu ƴan uwan waɗanda lamarin ya shafa na ci gaba da kasancewa cikin fargaba domin rashin tabbas na halin da ƴan uwansu suke ciki musamman matakan da hukumomi ke dauka kan ceto ƴan uwan nasu ga ma abinda wata ke fadi
My name is Amaka Daniel we people in Wari Kingdom the day this accident happened
tana cewa ne sunana Amaka Daniel ina da ƴan uwa da suka shiga cikin wannan hatsari kuma a gashin gaskiya hatsarin jirgin ruwa musamman na masarautar Wari ya samu shiga cikin wani yanayi na rashin tabbas kuma kawo yanzu ban mu ji dadin halin da aka shiga ba musamman na rashin daukar matakai na hamzari da ƴan sandan da ke kula da harkokin ruwa suka yi domin ganin cewa dai an ceto ƴan uwan namu muna cike da matukar fargaba akan halin da ƴan uwan namu suke ciki kuma jami'an tsaro sun ce ce mutane biyar ne suka halaka domin dai mun san mutane 30 ne jirgin ya dauko ina sauran suka shiga ne.
Now what we are asking is where are the remaining 20?
Ita kuwa wata dake zaman shugaban kungiyar masu kamun kifi da kuma sufurin jiragen kwale-kwale Dr. Ibini mai ansa tace
part of what causes such problems is ignorance and
mun fito ne daga yankin da ake sufurin jiragen ruwa kuma muna fuskantar kalubale da dama musamman na karancin ilimi kan harkokin sufurin jiragen ruwa akwai dai adadin mutane da ya kamata ko wani kwale-kwale ya dauka to ba abin ka'ida shi yasa muke samun hadarin jiragen ruwa.
The regulators are supposed to enlighten the people on such weight that the boats can carry.
Rundunar 'yan sandan jihar Delta ta ce a tsaye take domin ganin cewa an ceto waɗanda suka makale a cikin ruwa sakamakon hadarin na jirgin ruwa. Musa Olifemi Abawuni shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Delta.
While investigating wants to conclude the investigation, we will let you know.
Muna gudanar da wani bincike a halin yanzu kuma da zaran mun kammala za mu sanar da ku, amma dai muna son sanar da ku cewa mun tura jami'anmu da suke da kwarewa kan ruwa domin dai gano gawawwaki waɗanda suka makale a cikin ruwa, kuma kawo yanzu ba mu kai ga gano adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba da ma waɗanda suka jikkata, ko da yake dai mun kwashi wasu zuwa asibiti.
The number that took off will be able to give an accurate figure, for now we are investigating.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Inda ya rage kwanaki a gudanar da zaben shugaban kasar Ghana, za ku ji shin wane ne manyan ƴan takara? Jama'a assalamu alaikum. A ranar 7 ga watan Disamban nan mai zuwa ne masu zaɓe za su garzaya a rumfunan zaɓe a kasar Ghana domin zaben sabon shugaban kasa da zai karɓi mulki daga Nana Akufo-Addo, wanda ke kammala wa'adin mulki biyu na tsawon shekaru 8 kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada. Duk da yake dai 'yan takara 12 ne hukumar zaben kasar ta tantance da su a zaben shugaban kasar, to amma fafatawar za ta kasance ne tsakanin manyan 'yan takarar jam'iyyu biyu, wato jam'iyyar NPP mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta NDC, waɗanda su ne kaɗai suka taɓa lashe zaben shugaban ƙasa tun sa'ar da ƙasar ta koma kan turbar demokuraɗiyya a shekara ta 1992. Wakilinmu a birnin Accra Idris Abdullah Bako ya yi ɗawainiyar tattaro mana bayanai domin haka muku su wane ne waɗannan 'yan takarar da ke kan gaba-gaba. Bari mu fara da ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki, wato Mahmud Bawumia mai shekaru 61, wanda kuma yanzu haka shine mataimakin shugaban kasa a Akufo-Addo na tsawon shekaru 8. Haka kuma ya taɓa zama mataimakin gwamnan babban bankin kasar ta Ghana, wanda ke fatar kuma a yanzu ya kasance shugaban kasar musulmi na farko a tarihi.
An haifi Mahmud Bawumia a ranar 7 ga watan Oktoba 1963 a garin Tamale da ke yankin Arewa. Mahaifinsa Alhaji Mumuni Bawumia, tsohon ɗan majalisar dokoki a jamhuriyar ta ɗaya, ya fara da makarantar firamare na Sakasaka da ke garin Tamale. Daga nan ya samu gurbin shiga makarantar sakandare ta Tamale a shekarar 1975. Bayan kammala sakandare sai ya tafi ƙasar Ingila inda ya karatu diploma a harkokin banki. Daga nan sai ya shiga Jami'ar Buckingham inda ya yi digirin sa na farko a fannin tattalin arziki a shekarar 1987. Sannan ya samu digiri na biyu har wayo a fannin tattalin arziki a Lincoln College dake Oxford. Bayan nan sai ya digiri digirgir din sa a fannin tattalin arziki dai a Jami'ar Simon Fraser dake Vancouver, kasar Canada a 1995. Daga shekarar 1988 zuwa 1990, Dr. Baumi ya koyar a fannin tattalin arziki da kuma harkokin kudi na kasa da kasa a Emil Wolf College of Accountancy dake London, Ingila. Ya dawo gida Ghana a shekarar 2000, inda ya aiki a matsayin masanin tattalin arziki a bankin Ghana. Ya samu matsayi daga babban masanin tattalin arziki zuwa shugaban ma'aikata, sannan ya zama mataimaki na musamman ga gwamnan banki Dr. Paul Akwa. Shugaban Ghana na wannan lokaci John Ajikun Kufo ya nada shi mataimakin gwamnan bankin Ghana a watan Yunin 2006. A shekarar 2008 dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP Nana Akufo-Addo ya gayyato shi zuwa ga harkokin siyasa, inda ya zabe shi a matsayin mataimakin sa a takarar zaben wannan shekarar. Gayyata ta bashi mamaki.
Well, I want you to be my running mate, you know. I said you must be joking.
Ina so ka zama mataimakin na takara. Sai nace kana wasa ne. Ka san ni ba dan siyasa bane. Gaskiya ba ni da sha'awar siyasa. Sai nace ne magana da mai gidana a lokacin. Muka tattauna na yi tunani sosai game da hakan. Sai na yi tunanin barin banki zuwa duniyar siyasa. Jam'iyyarsa ta NPP ba ta yi nasara a wannan zaɓe na 2008 ba, amma ta samu ƙarin ƙuri'u a yankuna uku da ke arewacin Ghana. A zaɓen 2012 kuma ba su yi nasara ba a wannan zaɓen ma. Har wa yau dai, Nana Akufo-Addo ya sake zaɓensa a zaɓen 2016, inda jam'iyyarsa ta NPP ta samu nasara a wannan zaɓe da kuma zaɓen 2020. Sannan ya kasance mataimakin shugaban ƙasa har izuwa yanzu 2024. A ranar Juma'a 16 ga watan Yunin 2023, Baumi ya gabatar da takararsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NPP. Kuma a ranar 26 ga watan Agustan 2023 ya lashe zaɓen da kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un wakilai, inda ya doke 'yan takara tara.
From the certified result, I was pronounced the winner.
Daga sakamakon da aka tabbatar, an bayyana ni a matsayin wanda ya nasara da kashi 61 cikin 100 na sahihan ƙuri'un da aka kada. Dr. Baumi ya riƙe muƙami da dama kafin ya zama mataimakin shugaban ƙasa. Daga ciki ya kasance mai ba da shawara ga hukumar tattalin arzikin Afirka daga Fabrairu zuwa Maris ɗin 2009. Ya kuma kasance mai ba da shawara ga babban bankin ƙasar Saliyu kan sake fasalin tsarin banki da manufofinsa na kuɗi. A matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa, Dr. Baumi ne shugaban kwamitin kula da harkokin tattalin arzikin ƙasa, kuma ya kawo sauye-sauye tare da ƙirƙiro manufofi. Daga ciki akwai tsarin fasahar zamani na digital. Ya asasa kawo jirage marasa matuƙa na zeppelin don isar da kayayyakin kiwon lafiya ga karkara, aika kuɗi da amsa ta wayar hannu da bankuna, katin 'yan ƙasa da sauransu. Dr. Baumi yana samun suka a matsayinsa na shugaban kwamitin kula da tattalin arzikin ƙasa, inda masana ke alaƙanta matsin rayuwa da 'yan ƙasa ke fuskanta da faɗuwar darajar kuɗin Ghana a kasuwar kuɗi ta duniya, da rashin cika wasu alƙawura da suka yi a yayin da suke yaƙin neman zaɓe, da rashin yaƙar cin hanci da rashawa yadda ya kamata da sauransu. Dr. Baumi yana da mata ɗaya, Hajiya Samira Baumi, da 'ya'ya huɗu, maza uku, mace ɗaya.
Sai ɗan takarar jam'iyyar adawa ta NDC, John Dramani Mahama, mai shekaru 65, wanda ya taɓa riƙe muƙamin na shugaban ƙasa daga shekara ta 2012 zuwa 2016, inda ya sha kayi a zaɓukan da suka fafata da Akufo-Addo a shekarun 2016 da 2020.
An haifi John Dramani Mahama a ranar 29 ga watan Nuwamban 1958 a garin Damango da ke yankin Arewa na lokacin. Mahaifinsa Emmanuel Adama Mahama wani fitaccen manomin shinkafa ne, kuma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Gwanja ta Yamma. Ya fara makarantar firamare ɗinsa a Achimota Basic School, daga nan sai ya tafi makarantar sakandaren Ghana Secondary School da ke Tamale. Bayan ya kammala sakandare, sai ya samu gurbin shiga babbar jami'ar ƙasa da ke Legon, inda ya samu digiri na farko a fannin tarihi a shekarar 1981.
I realized early in life that
Mama ya ce na gane tun a farko-farkon rayuwata cewa ina son adabin Turanci, ina son tarihi, ina son ilimin geografiya, ina son mawdu'in da ke bukatar karatu da yawa. A 1988 sai ya tafi Moscow da ke tsohon tarayyar Soviet, inda ya sake yin digiri na biyu a fannin halayyar zamantakewa. A 1996 John Dramani Mahama ya shiga harkokin siyasa gadan-gadan, inda ya shiga jam'iyyar NDC. Aka zabe shi a matsayin dan majalisar dokokin Ghana domin ya wakilci mazabar Bole Bamboi. Aka sake zaben shi a zabukan 2000 da kuma 2004. A wannan lokacin aka nada shi mataimakin ministan sadarwa a shekarar 1997, sannan ya zama ministan sadarwa daga 1998 zuwa 2001. Mr. Mahama ya taba rike mukamin shugaban hukumar sadarwa ta kasa, inda ya taka muhimmiyar rawa wajen daidaita harkokin sadarwar Ghana a shekarar 1997. A shekarar 2003, Mr. Mahama ya zama memba a majalisar dokoki na kasashen Afirka, inda ya zama shugaban kungiyar kasashen yammacin Afirka. Ya yi aiki a waɗannan mukamai har zuwa 2008, lokacin da marigayi shugaban kasa John Evans Atta Mills ya zaɓe shi a matsayin mataimakinsa. Bayan rasuwar shugaba Atta Mills a watan Yulin 2012, John Mahama ya rike mukamin shugaban riƙon ƙwarya na tsawon watanni 5, kuma ya tsaya takara a matsayin mai riƙe da tutar jam'iyyar NDC, inda ya nasara da kashi 50.70 na yawan ƙuri'un da aka kada babban zaben kasar da aka gudanar a ranar 7 ga watan Disamba 2012, an rantsar da shi a ranar 7 ga watan Janairun 2013.
That I will bear true faith
and allegiance to the Republic of Ghana as by law established.
And allegiance to the Republic of Ghana as by law established.
A lokacin shugabancinsa, Ghana ta ga muhimman sauye-sauye. Daga ciki akwai gina tsarin demokradiyya. Rashin aikin yi ya ragu daga kashi 3.6 cikin 100 a shekarar 2012 zuwa kashi 2.3 cikin 100 a shekarar 2016. Mr. Mahama ya fuskanci badaƙalar cin hanci da rashawa. Wata kotu a Burtaniya ta gano cewa katafaren kamfanin jiragen sama na Airbus ya yi amfani da cin hanci da rashawa wajen kulle kwangiloli da Ghana na jiragen soji tsakanin shekarar 2009 zuwa 2015. Amma ofishin mai shigar da ƙara na musamman na Ghana ya wanke shi. A shekarar 2023, jam'iyyar NDC ta sake zabar Mahama a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Shin ko me yasa ya sake shiga takara, idan muka yi la'akari da cewa ya taɓa zama ɗan majalisa, ya taɓa zama minista, ya yi mataimakin shugaban ƙasa, kuma ya zama shugaban ƙasa?
The easiest thing for me to do would be to take a rest and just walk away and do it.
Abu mafi sauƙi a gare ni shine in huta, kuma ni mutum ne da ƙasa ta taya min abu da yawa, kuma idan ƴan Ghana suna buƙatar lokaci na da ƙwarewa ta a wannan lokacin da ƙasar ke cike da rikici, kuma zan iya kawo gyara, babu shakka zan ba da kaina don yin haƙi. Sanni da wannan gwamnati ta jefa ƙasar nan a ciki, tana buƙatar ƙwararrun mutane a Ghana domin su iya gyara.
He needs all qualified people in Ghana to be able to.
John Dramani Mahama Kirista ne wanda ya fito daga iyalin da yake akwai musulmai da waɗanda ba musulmai ba a ciki. Yana da mata ɗaya, wato uwar gida Lodina Mahama, da ƴaƴa biyar masu suna Shafiq, Shahid, Sharaf, Jesse da karamar su Farida. Masu saurare, anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Idris Abdullahi Bako, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Saminna ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Saminna, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye haƙƙin ɗan adam na da matuƙar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Rahoton ya ce cin zarafin bil'adama da suka haɗa da nuna wariya ga 'yan mata da mata da kuma hukumta 'yan luwaɗi da maɗigo na kawo cikas ga yunƙurin kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Rahoton ya ce duniya za ta iya cimma burin kawo ƙarshen cutar ƙanjamau nan da shekara ta 2030 idan shugabanni suka kare haƙƙin duk wani mai ɗauke da cutar da kuma waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da cutar. Isra'ila ta amince da yammacin jiya Talata tsagaita buɗe wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba, wanda zai iya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar cewa zai buƙaci ministocinsa na tsaron ƙasa da su amince da tsagaita bude wuta wanda suka yi bayan wani dan lokaci kadan. Zababban shugaban kasa Amurka Donald Trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Biden shine mataki na gaba a cikin mika mulki na gwamnatin sa. Wata sanarwa daga Suzy Wells shugaban ma'aikatan sa ta ce wannan zai ba waɗanda muka zaba su yi aiki a majalisar ministoci damar fara shirye-shiryen masu muhimmanci game da tura tawaga zuwa kowane bangaren ma'aikatu da hukumomin gwamnati da kuma mika mulki cikin tsari.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can anjima da Hansi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaitin wannan shirin. A madadin Grace Alhira Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Daddy Balawe wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.